sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimakin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Yau ranar Lahadi 19 ga watan Yuni na shekarar 2022. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya yi wata tafiya da ba kasafai aka saba gani ba a wajen birnin Kyiv domin ziyartar birnin Mykolaiv da ya ki ya lalata a kudancin kasar. Yayin da ake cigaba da gwamza kazaman fada a gabashin yankin Donbas. Ana gwamza kazaman fada a kauyukan dake kusa da gabashin birnin Severodonetsk a cewar hukumomin Ukraine. Sojojin Rasha sun shafi makonni suna yunkurin karbe ikon birnin Severodonetsk. Sahi Haide, gwamnan yankin gabashin Luhansk, ya faɗi ta kafar sadarwa ta Telegram cewa yanzu mafi munin fadace-fadace suna kusa da Severodonetsk. Rasha bata karbe ikon birnin baki daya ba. Ya ci gaba da cewa a kauyukan dake kusa ana gumurzuwa matakar wahala a Zolet. Suna kokarin kutsawa ciki amma sun kasa. Masu kare mu suna yakan rasha ta ko ina. Haide ya kuma bayar da rahoton cewa sojojin kasar Rasha na ci gaba da lugudan wuta a Lyschank, wani birni dake kan wani kogi daga Severodonetsk wanda har yanzu ke hannun in Ukraine. A ɗaya bangaren kuma, shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya ce rukunin kasashe bakwai masu jagorantar demokradiya za su fito karara a taron su na gaba cewa Ukraine za ta iya tsaron samun tallafi da take bukata muddin hakan ya dace. A wata hira da kamfanin lancin labaran DPA na Jamus da aka buga jiya Asabar, Scholz ya ce yana son yin amfani da taron mako mai zuwa da takwarorin sa na G7 a kauyen Elmau na Varavia domin tattauna makomar Ukraine ta dogon lokaci. Ya ce za su ci gaba da tallafawa Ukraine muddin ya dace. Ya ce suna son tabbatar da cewa abinda shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya hango bai yi aiki ba. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Asabar ne aka gudanar da zaben gwamna a jihar Ekiti, inda sakamakon zaben da hukumar zabe ta Najeriya INEC ta fitar ya nuna jam'iyyar APC ta samu nasara kananan hukumomi 13 cikin 14. Wakilin Hassan Umar Tambuwal ya zanta da wasu da suka shaida kidayar ƙuri'un zaben.
APC, 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 PDP, APC, APGA, 1, PRP, 2, PDP,
PDP,
1, 2.
Wata agent ta ce zaben ya tafi daidai.
This was very peaceful. APC party agent.
Gallusani LDP.
Ka ji da sakamakon wannan zaben?
Alhamdulillah. Na yi happy da wannan zaben, ba da mu alhamdulillah.
Zaben ya gamsar da kai?
Ya gamsar da ni sosai tun da an yi shi an gama lafiya.
To sakamakon zaben fa?
Sakamakon zabe alhamdulillah.
Ni mai suna Shagari Binnin Tudu. Wallahi zaben da aka yi ni na yi farin ciki kuma na ji dadi, an yi lafiya, an gama lafiya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal. Labaran duniyar na zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Asabar ne Afirka ta Kudu ta yaba da amincewar kungiyar cinikayya ta duniya WTO na baiwa kasashe masu tasowa dama fara samar da allurar daga kafin coronavirus bayan fama da annobar na kusan shekaru biyu. Mun duba yarjejeniya kuma yarjejeniya ce mai karfi, inji ministan kasuwanci Ibrahim Patel, wanda tare da India da kungiyoyi masu zaman kansu suka yi ta kira da aka wadda haƙin mallaka kan samar da magungunan tunkarar coronavirus. Kungiyar kasuwanci ta duniya WTO ta ba da sanarwar sassauta takunkumin hana mallaka fasaha kan allurar rigakafin a wani mataki na samar da daidaiton damar yin amfani da fasaha alluran. Amma da yawa daga cikin masu lura da al'amarin yau da kullum sun soki lamirin takaitaccen lokaci da iyaka da aka saka. Dukkansu Afirka ta Kudu da India sun tofa albarkacin bakinsu game da bukatarsu ta irin wannan matakin wanda suka ce ana buƙatar dakatar da nuna wariya a fannin rigakafi. Daga ƙarshe dubban mutane ne suka yi maci a tsakiyar birnin London a jiya Asabar domin nuna adawa da tsadar rayuwa a Burtaniya. Dubban jama'a ne suka yi turuwa zuwa babban birnin Burtaniya domin gudanar da zanga-zangar neman gwamnati ta ƙara ƙaimi wajen taimakawa mutanen da ke fuskantar matsi da hawa farashin kayayyakin da ke ƙaruwa da sauri fiye da albashinsu. An soki Prime Minister Boris Johnson ta jinkirin mayar da martani game da matsalar tsadar rayuwa. Hawa farashi da tsadar kayayyaki a Burtaniya da Turai na ƙara ta'azzara. Yayin da yakin Rasha a Ukraine ya hana samar da makamashi da kayan abinci kamar alkama. Farashin ya riga ya tashi kafin yakin. Yayin da farfadowar tattalin arzikin duniya daga cutar COVID-19 ya haifar da tsananin buƙatar kayayyaki. Masu zanga-zangar na dauke da tutoci masu dauke da sakonni kamar a yanke yaki ba walwala ba. Sun yi ihu lokacin da suka wuce titin 10 Downing, wato gidan Prime Minister, a cewar faifan bidiyon da aka buga a shafukan sadarwa.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan matsalolin da suka shafi rashin haihuwa, wato infertility a turanci. Infertility wani yanayi ne da mace kan samu kanta a ciki na samun jinkirin daukar ciki ko kuma rashin samun cikin baki daya. Tare da ni a cikin shirin akwai likita a matakin kwarewar aiki Dr. Surayya Awwal Sulaiman dake sashen kula da mata masu juna biyu da kula da lafiyar mata a asibitin tarayya dake Abuja, wato National Hospital. Likita, barka da wannan lokaci.
Barka mu je. Masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan matsalar jinkirin daukar ciki ko kuma rashin shigar ciki baki daya, wato infertility a turanci.
Infertility a bayanance dai shine jinkirin daukan ciki ko rashin daukan ciki gaba daya a mace. Kuma shi wannan zai iya zamana cewa inda wanda ta samu jinkiri ne, misali kiran bace taba daukan ciki ba kwata-kwata, ko kuma wanda ta dauka a shekarun baya misali ko watanni amma ya zube. Shi dai matsalan nan zai iya zamana matsalan mace ne ko kuma matsalan namiji ko kuma matsalan dukkan su biyu. Ta gefen mace, matsalolin na da yawa, zan iya bada misali. Na farko dai zai iya yiwuwa cewa tana da matsala ne da al'adanta wanda zai iya zamana akwai hormonal imbalance makarkashiyar shi kenan.
Wato al'adanta ba ta ganin shi kowane wata kenan?
Ba ta ganin shi kowane wata. Al'ada dama a tsarance kwana 21 zuwa 35 shine normal da zaka iya samu bambancin al'adan watan yau da watan gobe misali a na mace. To in ya wuce wannan kasa da kwana 21 ko sama da kwana 35 to akwai matsala. Wasu kuma al'adan nasu zai zo ne yana zubar da jini da yawa wanda makarkashiyar shi fibroid ne, fibroid na cikin mahaifa wanda yake sa cikin mahaifa inda ya kamata baby ya kwanta kar ya iya daukan baby. Wannan shi kanshi shi ma zai iya causing infertility. Sannan akwai wasu mata kuma wanda kwata-kwata akwai abin da muke kira tubes a cikin mahaifa ta inda kwayoyin haihuwa na mace da namiji suke haduwa a samu juna biyu din. To su wannan tubes din hanyar da wayannan kwayoyin suke haduwa wata kila ya toshe a jikin na mace bayan da za a yi a samu juna biyu. Ta gefen namiji shi zai iya yiwuwa kwayoyin haihuwar nashi ne babu su, kwata-kwata jikin shi baya iya producing din su, watakan koda wata kila ya samu surgery ne an yi mishi aiki a nan wurin shekarun da suka wuce ko kuma wani cuta irin su gonorrhea da ake yi na da'in nan bai treating da kyau ba ko kuma ya shiga wani hadari da ya samu matsala matsala daga gaban shi to ya toshe hanyar da wayannan kwayoyin za su iya fitowa sannan wasu kuma kawai kwata-kwata an toshe musu hanyar ne da kansu misali yawanci dai wannan infertility din da na fara bayani cewa akwai primary akwai secondary primary shine a da matan kwata-kwata bata taba daukan ciki ba ko da mijinta ne yanzu ko da mijinta na da bata taba daukan ciki ba to wannan shine primary infertility wato kan matsalan yana wurin matan kenan most likely in dai har tayi aure misali kamar more than one mijin matai auren mazaje biyu ko uku bata dauki ciki ba to most likely matsalan a wurin ta ne sannan secondary infertility maybe ta dauki ciki a da amma yayi ta zubewa ko kuma ta haihu a da amma an yi bi yawan shekaru tsakanin wancan haihuwan zuwa yanzu bata kara daukan ciki ba to ba a san me matsala ba sai iya yiwa ta an yi mata aiki ne tiyata ko ta samu wasu matsaloli kan hanya
ta yaya ake gane cewa mace ko namiji na dauke da wannan matsala ta rashin haihuwa ko kuma jinkirin haihuwa
yawanci dai matan mu in suka zo suna wannan complaint din ka samu tambaya ne yaushe kika yi aure za ta iya ce maka ta yi aure wata 6 za ta ce maka shekara 3 da sauransu to in suka zo haka nan in dai har macen shekarunta ba su dare 35 ba wasu muka tambaya auren ki ya wuce shekara 1 wannan dole ne za mu fara bincike akan ta amma in dai wata 6 wata 8 za mu kwantar da hankalin su mu musu bayani akan saduwa yanayin da yanda ya kamata su sadu kamar so uku ya kamata a sati saduwa sannan it depends on al'adanta domin akwai inda muke calculating in muka san tsawon al'adanta akwai lokacin da zamu ce to lokacin nan fa ya kamata ki sadu da mai gida ba wasa tsakanin wannan kwana maybe 14 zuwa 18 misali nake badawa dole ki sadu da mai gida at least so biyu ko so uku irin abubuwan nan dai ita fannin na mace kenan ita na mace in shekarunta kasa da 30 kuma aurenta ya fi shekara 1 ko kuma in shekarunta sun dare 35 kuma aurenta ya wuce wata 6 to zamu fara bincike amma binciken muna farawa ta fannin namiji ne domin suna su yana da sauki wani kawai za su kawo mana mu kai lab mu gada in dai muka ga normal to mun san matsalan ba daga namijin bane sai mu fuskanci na mace mu fara yi mata gwaje-gwaje wanda na farko dai gaskiya yana da cin kuɗi na biyu yana da cin lokaci na uku yana da ciwo gwaje-gwajen da zamu yi wanda suna da ciwo in dai misali wanda zamu fara da ita na mace shine zamu dauki jinin ta mu duba hormones inta in they are normal shikenan sai mu ci gaba mu je mu yi scan ultrasound mu gani ko akwai fibroid don fibroid shi kanshi in yana ta cikin mahaifa ne ba ta waje ba don akwai fibroid ta wajen mahaifa akwai fibroid ta cikin mahaifa wanda shine yake sa jinin al'ada ya ringa heavy ya ringa zuba da yawa har da guda to in muka yi scan muka ga normal in muka yi blood test muka ga hormone inta normal zamu iya ce wata ce ta yi HSG wannan shine wanda zai duba hanyar da kwayayen haihuwa suke wucewa HSG shine mai ciwo sannan shi din zai nuna mana hanyoyin na in suna a bude to mun san cewa ba matsalan wannan bane to sai a bi wannan da treatment din da ya kamata ko magunguna ko tiyata in ma fibroid ne da sauransu
to likita kamar mata ko maza in shekara nawa ne aka fi samu da irin wannan matsalar duk da dai kin yi maganar mata idan shekarunsu ya kai 35 ko kuma kasa da 35 a wani irin mataki na shekaru ne aka fi samun mace ko namiji da irin wannan matsala
a mata dai daga shekaru 35 din kwayayen jikin mace suna raguwa quality suna raguwa yawan suna raguwa daga shekaru 35 zuwa sama wasu dai zaki iya samu har shekaru 40 kwayayen suna da kyau amma dai daga 35 zuwa sama zaki ga kwayaye dan fara raguwa ko kuma sun daina quality su ya ragu sannan a maza din gaskiya shekarunsu ya fi na matan yawa duk zaki samu namiji har shekaru 70 yana iya producing kwayoyin haihuwa mai kyau
wani lokacin zaki ga mata sai ta samun cikin amma baya zama sai ta zubewa me ke kawo wannan matsalar
matsalolin wannan suna da dan dama amma wanda muka fi cin karo da su sune muna cewa luteal phase defects wato kan akwai wani hormone inda jikin mace ke producing idan ta dauki ciki irin sati 8 zuwa 11 haka na daukan ciki akwai hormones inda jikin ta ke producing kafin mabiya ya ci gaba da producing wannan hormone din to idan jikin mace bai ci gaba da producing din shi bai hormone din bai producing din shi yanda ya kamata ba cikin ba zai zauna ba sai fa an bata magani wanda zai yi supporting chicken. Na biyu wanda muka fi samu cin karo da shi kuma shine fibroid na cikin mahaifa inda babin yake kwanciya kenan. Idan akwai fibroid a wurin kaman tudu ne da zaki samu, kina kan kin ga siminti, sannan akwai dutsen da ya sa yi tudu. To inda har babi ya kwanta kan wannan tudu din, ba lalle bane ya samu kwanciyar da ya kamata yayi a cikin mahaifan, to nan da nan sai kiga wannan cikin ya bari. Wayannan biyu su ne wanda muka fi cin karo da su gaskiya, amma akwai su da yawa.
To likita, kamar misali idan har mace ta yi ciki su daya, ya zube ta yi na biyu ya zube, akwai yiwuwar cewa in har ta zo asibiti na ukun zai zauna?
In ta zo asibiti, yawanci abin shawaran da muke basu, in muka gansu a lokacin da cikin nan ya zube, za mu yi musu bayani akan yanda suka rasa ciki din. Bayan mu yi musu tambayoyi da gwaje-gwajen da ya kamata, za mu ce to fa lalle watakila ga fibroid ne ya ja miki wannan matsalan naki, ko kuma kila zai yi rashin wannan yawan hormone din a jikinki shi ya ja miki wannan matsalan, ko kuma wasu din ma zaki gani kaman sun dauki cikin yan biyu ko yan uku misali, su ma suna yawan zubar da ciki a farko-farkon watanni. So duk wannan zamu yi wa matan bayani akai gashi-gashi, kuma mu yi mu dauki mataki. Idan na fibroid din ne, a yi mata aiki don nan gaba ya zauna da yardan Allah. Idan kuma na rashin karancin wannan hormone din ne, zamu bata, don akwai na sha, akwai na allura, akwai na sanyawa kuma ta gaban mace din, wanda zai taya ta hormone din ya zama na akwai shi a jikinta har ya rike wannan cikin. Na uku, akwai wasu wanda bakin mahaifan su ne yake a bude, wanda kawai daga sun kai wata uku misali zuwa wata hudu sai kiga ciki ya fita. To wannan zamu kai su tiyata ne mu daura bakin mahaifan su, ana ce mishi cervical sacrilege. To wannan za su iya daukan ciki har lokacin da ya kamata su haihu. So once dai an yi identify me ne matsala, zamu dauki mataki kuma da yadda Allah zai zauna.
To likita, sautari za ki ga idan irin wannan matsala ta sami mata, sukan shiga wani hali, wani jan hankali za ki musu, wata sai ki ga ba ta jin dadin rayuwarta, ta ga kamar ko ita ta yi wani laifi ko wani abu makamancin haka. Duk wani matsalan da ke tafiye da mutum ya zo gaban likita, bayani, cikakken bayani zai iya tallafa wasu pain in the patient din yake ji.
Zaka iya mishi bayanin ga dalilin da ya sa fa wannan abin ke faruwa, inda abin da gwaje-gwajen mu ya nuna ne da tambayoyin mu, ga abin da ke faruwa, ga kuma yanda zamu iya yi. Akwai wasu kuma wanda ba lalle bane, dama ba wani matsala bane, fita kawai yake, wanda ba a san mene yake jawa ba. To wannan of course zaka yi involving mijin, zaka yi involving iyayenta, ɗan uwanta, su bata kulawa da ya kamata, wanda hankalinta zai kwanta kan a ringa cewa har yanzu bata haihu ba, amini damuwa, kuma yawanci a ringa cewa daga gefen mata ne. Once I identify cewa ga problem din, za a iya gaya mata a bi kuma yanda za a iya treating din shi. In kuma ba abinda za a iya treating bane, still tunatarwa akai-akai cewa ga matsalan, amma kuma da lokaci zai iya wucewa da sauransu. Wasu matan ma wanda ya aka samu cewa misali hanyar daukan cikin babu shi kwata-kwata, ta gefen mijin ko ta gefen matan ko ta gefen su dukan su biyu, sannan kuma ba su da kuɗi misali na yin IVF ko IUI, sauran assisted reproductive techniques da muke na zamani, to za a iya ba su shawaran daukan adoption. Za su iya zuwa gidan marayu su dauki yara. Wannan duka yarjejeniya ne tsakanin mata da mijin. Amma medically ta gefe, ta fannin likitoci kam, wayannan da na faɗa din ne na identifying problem din da kuma ba da treatment, shi ne muke yi.
Masu sauraron mu, kada da ya ku sha'afa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance da ita a cikin shirin, wato
Dr. Suraya Awal Suleiman,
sai kuma ni Hauwa Umar, da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya.
Masu sauraro, kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi.
Sunana Reverend Dr. Sylvester Dachumu, ni pastor ne na Kokin ina cooking headquarters jos anan a jos ganin yanayin kasar mu Nigeria kuma da duniya yadda take gaba daya mun gane lallai gaskiya mun shiga matsala mun shiga damuwa wanda ya fi karfin abin da za a duba mutum an kuma duba littafi mai sarki mun gane cewa idan duniya ya zama yadda ya zama haka babban abu shine a koma gaban Ubangiji a nemi gafara ko Krista ko masallata duk muka ce a nemi fuskan Allah mu je gaban Allah dan neman tuba a kira Allah dan ya ziyarci kasar mu wannan al'amari Ubangiji yayi mana shi babban abu shine mu dawo gaban sa dan rayuwa ya zama yadda yake so ya zama da albarka dan a gaskiya yanayin mu a yau Allah ya juya fuskar sa ba abin da ya zama da albarka ba abin da ya zama da karuwa a zaman mutum ko iyalai ko kasa kanta Ubangiji ya juya mana baya muna nema mu dawo gaban sa dan ya canza yanayin mu
madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki
shirin bi oge hausa kasuwa akai miki doni kasuwa
Jama'a masu sauraron sashen Hausa na gidan Radio Murya Amurka barkanku da warhaka. Barkanku da sadaukarwa da ku a cikin wani sabon shirin kasuwa akai miki dole. Sunana Mansur Sani daga nan jihar Maraki, Jamhuriyar Niger nake farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Inda a halin yanzu kamar yadda kuke jin hayaniya ina kasuwar Mangoro dake Shatale-Talen Sonita. A duk shekara a daidai irin wannan lokaci mata da yara kanana kan mai da hankali wajen kasuwar Mangoro inda a halin yanzu ma nake tsinkayen wasu daga cikin masu saye da masu saidawar. Ba tare da bata lokaci ba ku kasance tare da mu a cikin shirin kasuwa akai miki dole. Bata lokaci ba za mu tattauna da wasu daga cikin masu sana'ar Mangoro a wannan wuri kamar yadda kuke jin hayaniyar saye da sayarwa din. Yau sai ku gaya masu sauraro sunanku.
Sunana Barijala.
Ku gaya mana yadda aka yi kuka fara wannan kasuwa ta Mangoro.
Sai Allah a ranar muke samun kowanne wajen Allah. Allah yana ba mu abincin da za mu ci ciki kuma har mu samu ma yaran mu ƴan marayuka cikin mu su komai da komai.
Kala nawa ne Mangoro ki kuke samu?
Babu kalar da babu akwai papa na harko akwai mai lalle akwai mai mara akwai mai kunku akwai mai fuskar bala akwai mai bakin tsinsu babu kalar da babu akwai mai siminti akwai mai ranza akwai mai kundu bakin ne kenan
duk kalolin mangwara ne
an ka
gani wanda kuka gani kun sai
wanda man ka gani kuma mun sai
gashi kun zo kasuwa me za ku ci ma mata
dama an ka ji maraya rago wanda azam na shine rago ko ba maraya ne in ka wance kana bidan naka na kanka Allah sai ya baka halaliya ka kai biyan bukata ne
suna na ladan lawali
to da na gashi mun iske ku a wagga kasuwa ta
Sonita
to yaya kasuwar take
kasuwa alhamdulillah
bai da wani lokaci kuka fara wannan sana'a
wani da wannan sana'a riba ne na fara yin da gaskiya ta Mangoro tunda mai gida na rasa aka banda ƴan marayu su goma sha ɗaya
Allah sarki
to muka fara wa ga sana'a dai ga sana ne bakin gwalgwado a ci a share ba lahi ko ba gaskiya ka kore ma bakin ka gwada
haka zalaka akwai ƴan mata waɗanda suke zuwa a wannan kasuwa wanda su ma za mu tattauna da su domin jin nasu guri da kuma nufin da suka samu gaba a cikin wannan sana'a. Gaya mana sunanki.
Sunana Amira.
Amira.
Sana'a da ina zuwa ina sai da Mangoro bakin Sonita bakin Rampol.
Kamar roba nawa kike daukowa kuma daga yana ke kawo
shi. To muna zuwa daga Surar garin Dauri muna zuwa nan bakin Rampol muna sai da Mangoro ina kawowa roba biyu roba guda ina kawo kankana kuma ina kawo manya har da Allah ya ce a sai da Allah kuma ya kawo yanayin kasuwa in ba sai da mu koma da shi bana zuwa kasuwa kuma kana zuwa maranta
malama salamu tafi daga kaukai
to malama salamu ta gashi na sai kinan sori ta mi aka zo yi
kasuwa ne zo yi kuma harkan mangoro
to madalla roba nawa kika kawo
na kawo kamar roba da ta kai 20
roba nawa
20
ana haka da kuke wa ma da mutane
a gaskiya alhamdulillah sai dai matsalar wasu ne in sun zo sun taba wasu ba dan su tayi ba
amul sunan
ina na malama gona
dana ba
mangwarin ke sai da to kasuwar mangwari ce ga sanin muna yi ba waya ba da
to kamar yanda dai kuka sani irin wannan kasuwani ba za su hara tsafsa ta dama kala kala ba inda baitin masu sayar da mangwaran anan tsakiyar su akwai wani ba Allah mai sai da leda
wallahi da farko dai ina tura mata cewa ni suna na Abdullahi Ibrahim tebul nika sai da wa da sarwan su da shayi kuma
yauwa ga ka tsakiyar mata masu mangwara da gwaba
wallahi lahiya no ba ta matsala tunda dai leda dai kan Allah alhamdulillah
kai kana kasuwar leda kake yi a
wurin ina kuma in sun doka ko babu ne ko zanna masallaci ma sai in bar musu leda da nazo su hada min kudina kuma ana ini gudan ini mai dokar ta 40 ta sabbin fake kawai da mareje yayi mun tattara kawai sai su ba mu kudina wallahi lahi alo kago ni suna zakwai sai ka an sa mai leda guda su ce sai an kara mai ina aya ma inda ga hayanin ta yawa in toka ma kawai
dan ka kashe
rike oh in zuwa gidan wa'in ne ka ka gani ko
wannan wuri dai na kasuwar sunita da mata da yara ke hada-hadar saye da sayar da mangwaro na cikin wurare na babbar hanya a wannan jaha ta Maradi kamar yanda kuke jin kwaramniyar motoci a daya daga cikin masu saye wanda ga dukkanin alamuwa matafiyi ne da motar shi domin sayan wannan mangwaro ne alfaru na jaha
Maradi eh Nuhu da yamai nake to na biyo dai ta nan Maradi eh to wannan ma mangoran da ni ishe ka san mangora na Maradi na Sharuna ne eh ba dai ne ba yayi armishi kwa
eh
yana dadi sosai ma
eh
a wuce dai nake na zo garin gobara kuma na ishe mangor mai kyau kuma na ishe nace to bari an kai maka a free din da sauki eh dan ka sai na gida saboda ka sai maka musu ma ai ka ga yan mata ne suna kasuwanci kenan ka sai gare su su ma sun samu su dan jujuya da abin da za su samu eh
don nan ne muka kawo karshen abin da ya sauka a cikin wannan shiri na kasuwa a kai muke dole amma din sauran abokan aiki na sashen Hausa na murya Amurka da suka yi ma wannan shiri hidima ya je a cikin kunnuwan ku sunana Mansur Sani nake cewa a kasance lafiya
kasuwa akai miki dole kasuwa kasuwa a kasashe ya take kasuwa a kasar mu
akai miki dole ya ta Amerika ga mu shirin biki ko mana gari kasuwa akai miki dole
farashi kan haukan sauka kasuwa akai miki dole
Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 mai ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashinhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashin hausa@boanews.com da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin da ya hada da matasa a duniyar gizo za ku iya samun karin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da kari a shafin mu na internet boahausa.com da kuma shafin mu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julia Gresham da ta da shirin da bada umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku auni lafiya